أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أولا مسلاة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قبا دكرة ثمنا عمدة الأحكام واللفاوة إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى idan ba a manta ba mun tsaya a hadisi wanda yake mana bayani akan waqafi da kasance wannan malam yayi bayani ya sanya shi sunfin hadisai wanda suke bayani na waqafi ina tunanin hadisi na 298 ko shine wanda muka karanta hadisi na ƙarshe wanda yake mana bayani akan waqafi idan hadisi Abdullah ibn Umar na 298 in ban manta ba kenan kamar yanda na yi bayani malam ya gabatar da wa'ansa hadisai ya akhara wa'ansa hadisai to kasancewar mu hada su wuri daya diddan mu samu ma'ana kamar yanda muka yi cikin muzara'a da musaqat haka shi ma nan abin da yake da alaka waqafi da wasiya shi ma mu hada su wuri daya diddan a samu ma'anar su guda muna kan hadisi Abdullah ibn Umar wanda yake mana bayani akan waqafin da Umar yayi kuma wannan shine majalisin mu na 68 a cikin karatun wannan littafin yau muna 21 ko da 2 ko da 2 ga watar 20 da nawa 20 daidai da watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan bature na wata na 2022 mun tsaya a hadisin mun karanta shi mun fassara amma dai bin hudu abinda zan mu iya fa'idantuwa ba da shi ba a cikin hadisin sai na so na koma mu sake karanta shi sannan mu yi bayani abinda zan mu iya fa'idantuwa da shi kuma mu tsallaka hadisi na gaba insha Allah malai yake cewa al hadisu salis wa 80 ba'da al 200 an Abdullah ibn Umar qala أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أسلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أسلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabu Shurut babu shurutu fil waqaf babu wanda yake mana bayani akan yin sharadi lokacin da mutum zai bayar da waqafi juz'i na uku sharhi na 198 hadisi mai lamba ta 2,737. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin Kitabul Wasiya babu al-waqafi, babu wanda yake mana bayani akan yin waqafi. Juz'i na 5 sharhi na 73 hadisi mai lamba ta 1,632. Yake cewa an Abdullahi bin Umar, an samu daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi, yace asaba Umaru ardan bi Khaybar, Umar ya samu wata ƙasa ta noma a garin Khaybar. Mun yi bayani garin Khaybar gari ne wanda yake gusumtin garin Madina da kilo 160 tsankanin shi da shi da garin Madina. Mun yi dogon bayani dai akan Khaybar, idan babu dawon mu sake dawowa, babu katan mu sake dawowa. Yake cewa lokacin da ya samu wannan ƙasa a garin Khaybar, fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yasta'miru fiha, sai ya zo manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi, yana neman shawarar shi akan wannan ƙasar da ya samu. Faƙala, sai yake cewa ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lalle ni na samu wata ƙasa wadda zan noma ta a garin Khaybar. Lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu, tunda nake ban taɓa samun wata dukiya ba mai tsada ba wadda take kamar wannan dukiyar. Fama ta'murini bihi, mi kake umurta ta da wannan dukiyar, mi kake gani ya kamata in yi da ita don in samu kusanci da wurin Ubangiji na. Kala, sai yake cewa in shi'ita habasta aslaha, ya kai Umar, in ka ga dama kana iya yin waqafi da asalin wannan dukiyar da ka samu, wannan kasar da ka samu, sai ka sanya ta waqafi ce fi sabilillahi wa tasaddaqta fiha, kuma abinda aka samu na daga anwanin wannan kasar sai ai sadaka da shi. Yake cewa fata saddaka biha Umar, sai Umar sai ya dauki wannan dukiyar dukkanta. Wata riwaya mun karanta muka ce ai Umar ya samu kasan mutum 100 daga cikin abin da ake samu a wannan abin da aka rabawa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka bude Khaybar. To ya samu kasan mutum 100, to duka wannan kasan yake cewa tunda yake bai taba samun dukiya ba mai tsada wanda yake santa kamar wannan dukiya. Yake cewa to ga shawarar da nake baka, ka ajiye asalin ya kasance shine waqafi, kenan zai ta yi ta juyawa, abinda aka samu sai ayi sadaka da shi. Yake cewa fatasaddaqa biha Umar, Abdullahi bin Umar yace ai Umar sai ya dauki shawaran manzo Allah sai yi sadaka da ita. Nan me yake nuna mana? Kalma ta gaba ita take nuna mana ba sadaka bace ba irin wannan yanda zaka dauki abu ka bada. Shine wancan satin mun yi bayani akan bambancin tsankanin sadaka da ita waqafi. Sadaka zan baka ne, idan na baka wannan abin ya koma naka halak malak, diyanka za su ci gadan shi bayan mutuwarka. Amma dai waqafi, diya na busu da gadan shi, diyan wana ma wanda yake kula da waqafin shi ma busu da gadan shi. Wannan abu ne wanda aka barwa, aka bar shi fi sabilillahi, abinda aka tatso daga jikin shi shine za a iya yin sadaka da shi zuwa ga abin da shi wanda ya waqafin ya ba da lamanin a tiyas da shi akan hanya. Yake cewa Umar sai yi sadaka da shi, ghaira annahu la yubau asaluha, sai dai ba a sayar da asalin al'amarin ba, ba a sayar da asalin wannan kasar ba, kenan za a yi sadaka duk abin da aka samu kalkashin wannan dukiyar, wannan kasar za a yi sadaka da shi, amma dai asalin yana nan, an yi waqafin shi, an ajiye shi fi sabilillahi. Yace bayan haka wala yuhab, ba a kyauta da shi, wala yuras, kuma ba a cin gadan shi, kenan diyan Umar bakin su gani ko bakin su wanda abin ya tunda hadisin can wanda Safiya take ba mu labari tana cewa Ummu Umar ya sanya ta da take ita ce babba, ita ta kula da al'amarin, kuma guzuwa wanda zai biyo bayan ta bayan mutuwarta daga cikin iyallan gidan shi wani ya dauki al'amarin abin. Yake cewa kenan wannan al'amarin ba a sadaka shi, ba a kyautar shi, ba a kuma ba a cin gadan shi. Yake cewa fata saddaka biha Umaru fil fuqara, Umar sai ya ce to duk abin da aka samu na daga anhwanin wannan kasar, yace za a bayar da shi, a yi sadaka da shi zuwa ga fakirai, wa fil qurba, kuma da makusanta, wa fil riqabi, da wa'inda da yan tawiya, wa fi sabilillahi, kuma da kan tafarkin dauka kalmar la ilaha illallah wa ibn sabil, da wanda yake kan tafarkin bulaguro, wa dhaif, kuma da bako. Yace la junaha ala man waliyaha, babu laihi ga wanda wannan yaunin ya dawo kanshi na kula da wannan gonar, na kula da noman wannan wurin, an ya'kula minha bil ma'ruf, yaci daga cikin wannan al'amarin daidai gwalgwado. Kenan abinda aka samu na daga amfanin gona kan na daga amfanin wannan kasar, shi wanda yake kula da shi yana iya ci daidai gwalgwado ba tare da ya huce gona da iri ba. Yake cewa aw yut'imu sadiqan aw yut'ima sadiqan, ko kuma ya ciyar da wani abokin shi da kai wani wanda suke tare, ya gaza baya da abin da zai ciyar da iyalan shi, yana iya ciyar su da shi kalkashin wannan abin da aka samu. Yake cewa ghayra mutamawwilin fihi wa fi lafzin ghayra muta'assilin fihi, ai zai ciyar su ne ba tare da ba ya dauki wannan abun bukata ba tare da huce gona da iri ba, ko kuma shi abokin ya kasance kurin faken hanyar da zai ringa cin abincin shi ta wannan bangaren ne, ko kuma muta'assilin dukkan su ma'anar su ɗaya ne, at-ta'assul da tamawul dukkan su ma'anar su ɗaya ne. Kamar ya mida shi kurin sabu duk lokacin da ya rasa nan zai tahi, ko kuma kamar abin ya koma wajibi ne, yana da haƙƙi akan shi kullun a hayan bashi, shine yake bayani. Nan idan muka leƙa wannan hadisin, zan mu gani misali ne ɗaya daga cikin misallai na waqafi. Kamar yadda muka yi bayani akan maganganu na su Imam Shafi'i da suke yi, lalle ba a samu ba waqafi, ba a same shi ba a lokacin jahiliyya ba, sai da lokacin da musulunci da ya zo, a lokacin da aka san menene waqafi. Kuma waqafi sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. A lokacin nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka san menene waqafi, suka san menene muhimmancin waqafi. Daga kwai magana ta Imam Shafi'i da yake cewa mun samu mun kidaye sama da mutum 80 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi waqafi, sun barwa kan kawunansa waqafi a cikin rayuwarsu ta duniya. Yake cewa kuma wata riwaya Imam Nawawi ne yake bayani, yake cewa a abinda suka samu babu wani daga cikin sahabbai mai hali wanda zai iya yi wa kanshi waqafi face sai da yi wa kanshi waqafi a rayuwarsa ta duniya. Mu koma mu gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. Wannan hijirar da suka yi sun zo sun samu wuri, duk inda mutun ya gusa daga garin da yake zuwa wani gari, idan ya iso zai samu ruwan garin ba lalle bane ya kama shi ba, zai samu ruwan ya sanya mai wasu cututtuka ko an samu wa makamanta haka, kuma ya lema haka ya samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ya kasance a cikin garin Madina babu wata rijiya wadda ruwanta yake dace da wancan ruwan wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke sha a garin Makka su waɗanda suka yi hijira, kamar ruwan rijiyar Ruma. Ita kuma asalin wannan rijiyar Bayahude ne yake da ita, yana baka ya baka guga guda, ka bashi muddu guda na abinci. Abin yake yi wa yake musu tsanani, a baka guga kirba guga guda, ka bada muddu guda na abinci, a baka guga guda na ruwa, saboda ruwan yayi kowane ruwa daɗin sha, kuma idan ya suka sha baya musu komi. Wannan dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yayi shela cikin sahabban manzo Allah, yake cewa wane ne wanda zai sayi wannan rijiyar ruwa, Allah zai lamunce mai idan ruwa a cikin gida aljanna. Kusan waye gawawa ya take saya? Usman bin Affan, shi ya riga ya tahiye saye ta da dinari 35 alf dirham, dirhami 35 kun ga kudin ba kadan bane ba. Yanzu aka baka dirhami 35, ai a cikin masu kudin garin nan sai an lissafa ka fa. To haka ya hudda wannan kudin yayi wa kanshi waqafi. Wannan kuma hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi mu'allaqan, haka shi ma Imam Ahmad ya hutar da shi, haka Imam Tirmidhi da Imam Nisa'i da wa'ansu sunadi sun hutar da wannan hadisin. Haka idan muka koma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina, da ya shigo aka saki taguwa ta tahi ta sabka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi makarantar shi, yayi masallacin shi, yayi gidan shi. A lokacin nan taguwa ya ta sabka zuwa ga Banin Najjar, manzo Allah yake cewa ku zo ku sida mun wannan wurin naku, mu maida shi masallaci, mu maida shi gida, mu maida shi makaranta.
a lokacin nan banu najar suka ce a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dai rana mun ma sayar maka da wannan wurin ba mun baka shi kyauta fi sabilillah wannan yana nuna mana ainihin waqafi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga wannan sune waqafi na harko harko wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi abu ne wanda suke so suka bada shi suka fansar da shi fi sabilillah kun gani kamar yanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan lokacin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da masallaci yayi kumci gashi nan kuma ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja gashi nan an sami yalwatuwa mutane suna ta shigowa cikin wannan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake shela yake cewa man yashari buqati ahli fulanin fayziduha fil masjidi bi khairin minha fil janna yake cewa wane ne zai sai wannan bangaren wannan gida na bangaren gidan wani a kara shi a kwatsa shi a cikin masallaci sai ya kasance yana da fiye da wannan alherin shi a cikin gida aljanna a lokacin nan Usman ya hamzarta ya gaggauta ya tahiyyarsa ya aka kwatsa aka gama shi cikin masallaci kun ga wannan shine ake kira ainihin waqafi wannan wurin kaka taba tunanin duk wanda ya shiga wurin ya zamna a wannan haraba yayi sallah bace Usman yana da ladan shi saboda nashi ne shi yayi wa kanshi waqafi fi sabilillah to kun gani irin wa'innan abubuwan sune suke wannan kuma idan muka leka zan mu gani dukkan su wa'innan wasu habban nan ma abinda suke ciyarwa abinda suke waqafi da shi abu ne wanda yake da amfani yake mafi tsadan abu a wurin su mulki Umar me yake cewa lam usibu malan qattun huwa anfasu indi minhu tunda nike ban taba samun wata dukiya ba mai tsada ba wanda nike santa kamar wannan dukiya amma dai me kake umarta ta da shi mu koma kan Abu Talha al-Ansari me suka yi da shi da manzo Allah lokacin da aka sabkar da wannan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da yaji wannan ayat sai ya hamzarto wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa manzo Allah ka sanni dai a cikin garin Madina banna da wata dukiya wadda ta yi tsada wadda ta yi so wadda mutane suke tunda manzo Allah shi karan kanshi shiga yake yi garkai ya huta ya sha ruwanta ita ce ake kiranta Bayruha garka Abu Talha manzo Allah yana shiga ya huta ya sha ruwanta saboda ruwanta yana da dadin sha sai yake cewa manzo Allah ka sanni banna da wata dukiya wadda ta kai wannan tsada manzo Allah tunda an ce ba ma samu bayar da ubangijinmu ba har sai mun ciyar da abin da muka hisso na daga dukiyarmu yace manzo Allah me kake mini shawara akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abin da nake nema shine ka bada ta inda ya kamata fada'aha haisu arakallahu afwan Abu Talha yake ce me wa inna ahabbu amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun laka arju birraha yake cewa manzo Allah ka sani babu wata dukiya mafi soyuwa a gare ni kamar wannan garkata wanda ake kiranta bayruha yake cewa na bada ta sadaqa ina neman yardar ubangiji akan ta yake cewa manzo Allah fadaha haisu arakallahu ya rasulullah manzo Allah ka sanya ta inda kaga yahi dacewa a sanya wannan garkatawa mi manzo Allah yake ce me yake cewa bakhin zalika malun rabih yake cewa madalla ai wannan dukiya ce wadda aka samu riba mai tsada akan ta yake cewa lalle ni ina baka umurni ina baka shawara ka sanya ta a kusa makusantanka kai sadaka da ita ga makusantanka kina wannan shi yake nuna mana dukiyar su wanda suke badawa ita ce mafi soyuwa a gare su ita ce wanda suke dauka suke badawa kuma kan mu taba tunanin wai duk abinda bawa ya bada wai ya bada shi ne haka wallahi tallahi ubangiji yana mana bayani inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ubangiji ya sai rayukan mummunai da dukiyoyin su akan ya basu gida aljanna ciniki ne hukai da kai da ubangiji ka bada ranka ka bada dukiyarka akan abakani a baka abin da yahi su alheri shine gida aljanna kuma dukkan rayuwar mu da muke yi duk hayaniyar da muke yi neman da muke yi ya za a yi mu dace mu shiga cikin gida aljanna wannan shi yake nuna mana lalle waqafi abu ne wanda yake mai muhimmanci sosai. Mu koma kan Khalid bin Walid, shi ma kanshi lokacin da sahabbai suke tuhumar shi akan Khalid bai bada zakka, shi kuma shi duka ba dukiya bace gare shi wanda yake juya taubar tana ya bada ta zakka ba, dukiya ce wanda aka ce aka gani manto aka budda raban shi aka bashi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu fa amma Khalid fa innakum tuzlimuna Khalidan, yake cewa kun ga Khalid da hakikatan kuna zalunta shi, kuna cewa bai bada zakka bai bada zakka, yake cewa faqad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah, yake cewa ya kange ya waqafe dukkan silken shi da takobin shi da dawakin shi akan kurum dauka kalmar la ilaha illallah. Yace dan haka ina shi ina bada wata zakka a cikin dukiyar da gare shi, daga an ce a hutu fi sabilillah dukkan su dauko su yake sun yazu fi sabilillah, dan haka babu hira wannan shi yake nuna mana muhimmancin waqafi fi sabilillah. Kuma lalle waqafi kamar yanda muka karanta abu ne wanda ladan ba wai nan zai tardo ka ba a nan boye zaka ganshi ba, radda Allah ya amsharanka a ran nan zaka fara ganin wannan ladan abinda ka bada fi sabilillah. Ai hadisin da muka karanta wancan satin, hadisi wanda yake mana bayani wanda Imam Muslim ya wutar da shi, idamatul insanu yanqata amaluhu illa min salasin, ya zanu idan bawa ya mutu dukkan ayyukan shi sun yanke sai abubuwa guda uku, ya fara da sadaqatul jariya, sadaqa wanda take mai gudana wanda gata nan an waqafe ta an hanun kuma ana an hanar da wa'ansu ana shin ana morau wannan dukiya kuma mutane suna amhanuwa da shi. Kuma kawai mu tabbata tunanin wai wannan abin da muka waqafe zai kasance ya janyo mana talauci kamar yanda ake tunani. Shi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin shi ma Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa ma naqasat sadaqatun min mali, dukiya ba taba bata waya ba wai dan ana wai sadaka da ita, wallahi sai dai tayi ta habaka duk abin da ka bada, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, duk abin da ka bada fi sabilillahi to Allah zai mai maka gurbin shi a nan duniya, mai maka gurbin shi kuma gobe kiyama katar da tilin lada wanda idan aka tambaye ka aka ce da yaya akai ka samu aka zaka ringa kai ma shakka yaya akai ka samu. Kina wannan shi yake nuna mana gaskiya ba wani abu wanda bawa zai yi ya tsira inda yana da halin ya yi shi kamar ya sanya waqafi fi sabilillahi. Kuma kada mu taba tunanin waqafin nan zai tsaya wai akan dan abu kaza, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani da kai hadisi wanda Ibn Majah ya hutar da shi yake cewa inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman nasharahu, daga cikin abubuwan da zai riske mutum lokacin da Allah ya amshi ran shi shine yake cewa ilman nasharahu, wani ilimi ka iya Fatiha ne ka karantar da wani Fatiha, ka iya salatul ibrahimiya ka karanta wani salatul ibrahimiya ya karanta wani, wannan ilimin da ka yada wannan ilimin duk lokacin da wani yayi amfani da shi to zai isar maka har kabaranka. Shine ai wancan hadisin na Imam Muslim wanda muka karanta yake cewa aw ilmin yuntafa'u bihi, ko wani ilimi ne wanda ka karantar ake amhonuwa da shi, ko wata sunna ce kai ba malami ba amma dai ka sani karantarwar manzon Allah tana cewa idan an shigo masallaci ga addu'ar da ake yi sai ka rubuta da yaren Hausa, ka rubuta da yaren Larabci, ka rubuta da Turanci, wani yazo ya daga kai ya karanta kamin ya shigo to wannan kakka taba tunanin wai banza kai fa, wallahi wannan ladan ko bayan mutuwa ka sai ya kai maka. To kun gani irin wannan abubuwa ne wanda suke dan kadan wanda mutum muke ihimalin su idan ka yin to zaka samu sakamakon ka gobe kiyama. Kiran shine yake cewa wannan ilimi shine yana daya daga cikin abubuwan da yau Allah ya amsharanka to hakikatan zai kai maka zuwa kabari, ilimin da ka watsa ko kuma wata sunna wanda ka karantar aka ci gaba ake yin ta, man sadda sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmiddin, wannan sunnar da muke karantawa, wannan abin da Umar Abdullah ibn Umar ya shi daga baban shi, ya shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar mana, kada mu taba tunanin wai ladan fa zai yanke fa, daga Abdullah ibn Umar, daga Nafi, daga wanda suka ji Imam Malik har zuwa yanzu wanda muka samu ya rubuta wannan hadisin, mu muke karantawa kowanne zai samu kasance na lada, abinda muka samu gurgurun su ma abinda za su samu na daga lada. Shine manzo Allah yake cewa aw ilman nasharahu, wani ilimi wanda ya yada shi, wa waladan salihan tarakahu, ko kuma Allah ya bashi kyautar da wannan dan ya kasance yaro ne nagari ya bar shi a rayuwar shi ta duniya. Wannan dan wanda yake nagari zai yi kokarin kullun ya ringa maka abinda zakka zakka ringa cin muriyar shi gobe kiyama a wurin ubangijinka. Kalla abinda zai iya maka ya ringa neman maka gafara. In bai da dukiyar da zai iya maka tabarru'inta ya ba mu ya bada ta fi sabilillahi akan ladan ya kai maka ya maka sadaka ya maka kaza ya maka kaza, to hakikatan in bai da haka to zai yi kokarin ya ringa maka istighfari. Shine can mun karanta wani hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani, ma'aji zai tashi ranar tashin kiyama ya ga tirin lada a ce ita ina, ya ringa tambaye ubangiji yaya akai na samu wannan ladan, sai a ringa ce ai istighfari waladika lak, ai istighfarin danka da yake maka shine ya kasance kana da wannan sunkurin wannan ladan wanda Allah da tar da mu. Yake cewa wa mushafan warrahu, ko yasi alqur'ani, ko yasi wani littahi wanda za a iya anhanuwa da shi, wanda za a iya karuwa da shi bangaren ilimin addini, sai ya bar shi ya bada shi fi sabilillahi, ya kawo masallaci ya aji, wani yanzu ya dauka ya karanta, duk lokacin da ya karanta kaka taba tunanin wa wannan wanda ya karanta ladan baya kai ba, ko makiyinka ne kai, ko yana ketar kaka samu, wallahi ya ka samu. Wannan haka ubangiji yake wannan alamar yace shi san ya kullun mu ringa kokari mu ringa zagi ne da mutse wannan al'amarin dan abu dan kadan da zakai, wallahi zuciyarka ita zata bambanta, ita zata haddade irin ladan da zaka samu gobe kiyama. Ka dauki dala 20 ka bada, kana sha'awar da a ce kana da jikka 10 da ka bada a cikin wannan al'amarin, shi yana da jikka 100 sai ya dauka ya bada, amma dai zuciyar shi tana wasu wasi, yana Allah Allah a ce wane ya leko ya gani eh lalle ya bada jikka 100, to wallahi kai mai dala 20 kai wannan bawa Allah. To dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani aw mushafan warathahu, ko wani littahi alqur'ani ka bari a cikin masallaci ko ka bari a makaranta ake karanta shi yau da gobe, ladan yana kai maka. Yace aw masjidan banahu, ko kuma wani masallaci ne kurum dan radin kanshi, yace bari in yi waqafi ga babana ga ma'ahiyata, ko kuma bari in yi waqafi gani ga iyallan gidanmu duka, sai yazo ya gina masallaci. Yace to shi ma wannan abu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ko bayan mutuwarka lada za su ringa kai maka kabarinka. Yake cewa aw baitul libni sabili banahu, ko kuma ya kasance gida ne na matahiya ibni sabil, matahiya idan sun zo ba su da masabkin da za su zauna, sai ka gina ka ce ka bada shi fi sabilillahi, duk wani bako na Allah da annabi idan ya zo ya zauna a nan ya ida kwanakin shi ya huce, ko kuma a'a ai muna samun bakin malamai wanda suke zauwa ga wannan gidan na khassace shi kurum, idan an samu irin wannan bakin wanda suka zo an aikin addini su zo su zauna iya kwanakin da za su zauna, na dauki wannan abincin su, ko kuma a'a a jikin mutun ya gina wa'ansu abubuwa wanda za su ringa kawowa a jikin, a ringa dauka in waye yazo in shekara nawa zai ya zamana da abincin shi da abin shan shi duka an dauke wannan shi ibnu sabil. To kun ga wannan abu ne shi ma wanda kullun zai ringa kawo maka irin wannan waqafin, irin shi ne wanda Usman bin Affan yayi har yanzu kuma yana morar shi. Kun ga shekara nawa raban shi da duniya, a 35 ya Allah mai cikawa hijira, yanzu kuma yanzu muna hijira 100,443 ai shekarun ai suna da yawa, kuma kullun duk sahiya Allah sai an samu wanda suka biya suka zauna kuma suka huce. Kun ga wannan abu ne wanda yake da fa, yake cewa aw naharan ajrahu, ko kuma wata korama ce yanka ya sake ta ta tahi, kamar misalin mu ce ko yayi famfo ko yayi rijiya ko wani abu makamancin haka, wannan dukkan su abubuwa ne wanda zai ringa kaiwa bawa gobe kiyama a cikin kabarin shi. Afwan, ba gobe kiyama ba, a cikin kabarin shi yana kuna rayuwar duniya, wannan abun yana nan shi yana cikin kabari ladan yana kai me. Yake cewa aw sarqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautihi, ko kuma wata sadaka wanda ya hudda ta daga dukiyar shi, dukiyar ba wai bai so ba, yana so amma dai yayi niyya yace ya bada fi sabilillahi, wannan shine ake kiran shi da waqafi a cikin rayuwar shi ya bada, ba a cikin mutuwa ba, ba wai ya rubuta ba yace a in Allah ya mun rasuwa dukiyata ko gidana na wuri kaza na bada shi a bawa makaranta, wannan wasiyya ake kiranta. Waqafi shine abinda ka bada lokacin da kana cikin halin rayuwa kuma kana cikin lahiyarka, ka dauka ka bada na bada wannan gidan waqafi ne fi sabilillahi, yace talhaquhu ba'da mautihi, wannan sadaka zatta riske shi har bayan mutuwar shi. Kira wannan shi yake nuna mana lalle wannan al'amarin al'amari ne wanda yake da muhimmanci. Wallahi ina kullun ina mu'ataba kaina, ina cewa menene mi amfanin rayuwa, in shigo rayuwar nan, in zo duniya, in yi wayo, in yi hankali, in san miye dace miye bai dace ba, kuma ban bar wani tasiri a rayuwata ba wanda yau bayan mutuwa ta za ambace ni a ce wani Allah sa mi albarka, wani Allah gafarta mi, ai kaza ma na shi. Wannan wallahi tallahi duk wanda bai yi haka ba yana da halin yayin bai yi ba, to wallahi ya tabi a rayuwar shi. Babu wani asar, babu wani gurbi wanda za a kalla a ambace ka da alheri, to wallahi mutum ya tabi a rayuwar shi. Ko dan littahi ne sai ya ka aji, Ubangiji ya san niyyarka, ya san dalilin mi kai, kuma wallahi tallahi zai kiyaye maka wannan abin, ladan ya ringa kai maka har ila yawm al-qiyamati. Kuma wallahi kan mu taba tunanin wannan ladan, radda mutuwa, radda ta zo wa bawa a lokacin ne yake daukan nadama 100% ya dora wa kanshi, yace dan me sanya lokacin da ina da dama bin yi kaza ba, alhali kuma Ubangiji ya bani dama in yin ni kuma na kiya. Mi kahure suke cewa lokacin da aka zo amsar rayukan su, irji'un, ya Ubangiji amana alhurma mana mu koma wannan rayuwar duniya. Ai shi yaga abin da ya gani la'alli ya'malu salihan fi ma tarakta, ko Ubangiji na koma na aikata aikin kirki akan abin da na bari a rayuwata ta duniya. Ta ce mai a wannan duka wannan hirar banza ce a wuce wurin, to ne shi yake nuna mana wallahi duk lokacin da bawa zai wayi gari a barzahu, to zai ringa tunanin da amma wannan lokutan da ya samu a rayuwa, da amma wannan dukiyar da ya samu, da amma wannan BLBin da yake tarawa, ya sanya ta a wani wuri da ta kasance mai ɗan naki gobe kiyama. Allah datar da mu, sai ya kullum mu yi kokari duk abin da zan mu bada ya kasance mun tsarkake zakatunmu, mun bada shi fi sabilillahi, kasancewar daidai da binu bawa idan ya bada, wallahi tallahi in dai ta halaka aka same ta, to wallahi Ubangijin shi zai amsa, kuma zai bashi abinda bai taba tunani ba akan haka ba. Kuma abinda ake so bawa yayi kokari ya tsarkake niyya, kuma wallahi kullum muna sha'awa in muka ga wane yana yi, wane da wane suna yi, muna sha'awa mu ce da hamma Allah sanya mu ne, kuma muna roƙon Ubangiji Allah sanya mu daga cikin, ya ba mu ma daga cikin fadalar duk mu yi wa Allah, mu samu ma abin da gobe kiyama zai kasance wani tanadi ne wanda Ubangiji zai kalla da idan rahama, ya ƙara da rahama shi ya sanya mu gidan aljanna. Ubangiji kada ya sanya mu daga cikin wa'inda yake bayani, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wahum mu'ridun. Kullun wannan aya idan na karanta ta ina samun kaina cikin damuwa. Mutane ne wanda suke kullun roƙon Ubangiji, Allah ka bamu daga cikin fadalarka, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, in dai ka bamu Ubangiji to zan mu kasance daga cikin masu gaskiya, kuma zan mu kasance daga masu mutane wanda suke nagari. Kina suna bayanin in dai Allah ya basu za su yi abin da ya dace da wannan dukiya. Yake cewa falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wahum mu'ridun, lokacin da Ubangiji ya basu daga cikin fadalar shi, a lokacin ne suka yi wa Ubangiji rowa daga cikin abin da ya basu, wa tawallaw wahum mu'ridun, suna hira idan an basu za su kasance mutane na kirki, kurum sai suka kauda kai, kurum shagulgulan dukiyar su ya rinjaye su akan abin da da ana tare da su, ana karatu, da ana kaza, ana zauwa masallaci, ana huta wa'azi, ana kaza, kurum albarkacin wannan fadalar da Ubangiji ya ba su ne daga dukiya, sai suka kauda kai, suka shahawa Ubangiji lahiya, bar ruwansu, kurum tunanin dukiyar ya zaya a haɓaka ta. Yake cewa fa'aqabahum tifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun, kai tsaye Ubangiji sai ya sanya munahunci a cikin zakatansu. Kurum babu wani abu, duk lokacin da zai yi magana kurum magana ƙarya ce zai maka, ya haince ka sai ya danna maka munahunci a cikin al'amarin shi. Kuma wannan zan mu gani da yawa zaka samu mutane suna da irin wannan halin, lokacin da babu ana tare ana komi tare bangaren abubuwa wanda suka sahi addini amma dai lokacin da dukiya ta zo shikenan kurun ba dama kaza kaza muna can muna can muna can Allah kiyaye mu Allah kada ka sanya idan ka ba mu ka sanya mu setu mi abin da ya dace da wannan abin da ka ba mu ya kasance abu ne wanda al'umma za ta more shi kuma mun ma za mu more shi gobe kiyama Allah taimake mu dubiya da lahira daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi karkashin wannan hadisin lokacin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in shaita habasta aslaha wa tasaddaqta biha wannan yana nuna mana lalle waqafi idan za a yi shi ana waqafi asalin al'amarin abinda kai waqafi da shi ana tsida shi ba a sayar da shi ba a kyautar shi ba a kaza kurum an bare shi ne fi sabilillahi kenan abinda aka taso kalkashin wannan waqafin kenan shine za a yi sadaka da shi akan shi sharadin wanda ya bada waqafin wanda mu dauki misali mutun ne ya yayi masallaci ko mutun ne yake da gona wannan gonan misalin dai abinda ya faru ga Umar irin shawarar da manzo Allah ya bashi wannan gonan kun gani ai isilin kasar ba a saida ta ba uwayen itacen ba a saida su ba amma dai duk anhwanin da aka samu shine za a yi mi za a bada shi sadaka ya zana irin sunfin da za a bada kinin sheke nuna mana waqafi asalin shi ana tsayar da shi fi sabilillahi ba a sayar da shi sai dai abinda aka anhwani da shi shine za a sarrafa shi zuwa ga waɗanda suke bukata ko zuwa ga waɗanda shi wanda ya waqafin ya sharɗanta ya rubuta yace ko kuma ya zana yace da wani za a ringa ba ma dukiyar wannan waqafin kuma zan mu fahimta lokacin da yake cewa Umar yake cewa Abdullah ibn Umar gaira annahu la yubau asluha wala yuhabu wala yura yake nuna mana lalle hukuncin tasarrufi a cikin waqafin shi shine ba a sayar da shi ba a kyauta da shi ko ba a canga da shi kinan duk wanda ya bada waqafi ko kuma ya rabu da sunan waqafi ya bada abu dan ya sha makance wani da wani mafi yawa daga cikin masu hali zaka gani ya san menene waqafi ya san ainihin waqafi amma dai diddan ya sha makance diyan wani ko kuma a cikin yaran nashi da wani sai ya rabu ya ce to kun ga wancan wurin na bada shi waqafi fi sabilillahi amma dai dana ware shi zai kula da shi ko bai zana mai ba ga abinda za a yi kurum yana so ne kaza ya kasance kurum mallakar wani to wannan ba sunan shi waqafi ba wannan an yi abu akan zalunci saboda ba a kyauta a cikin diya sai bisawiya in ka bashi kaza in gida ka bashi iri kaza shi ma wancan ka dauka ka bashi sai dai idan ya kasance da kwai ijaza ne ka sanya kamar yaran ka suna har da Qur'ani kace a wanda har da ce ka sa me zaka sayi mai mota wannan kuma wannan ba wai kyauta bace wannan ta sha bamban da irin kyauta wanda zaka dauka ka baiwa ya kana iya kebance wani dalilin kokarin shi ka bashi kaza amma dai kyauta idan zaka yi wajibin ka ne ka bada kowanne in iya goma gare ka kowanne abu da ka ba ma na harko haka zaka ba ma hannu karshe kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana nuna mana masrafa inda za a sarrafa wannan waqafin ana sarrafa shi kamar yanda Umar ya yayi bayani ana sarrafa shi ga fakirai ga makusanta wanda suke shi makusantan wanda yayi waqafin kuma da waɗanda kafara ta kama su a sayen musu bayu a yantar musu da su ko kuma wanda ya fi sabilillahi ko kuma wanda yake kan tafarkin tahiya ko kuma bako sannan wannan sune abin da Umar ya zana kenan duka malamai sun yi bayani duka dai abin da ya shahi akan albir biyayya akan fi sabilillahi dukkan shi ana iya sanya wannan kana iya yin waqafi wannan abubuwan da Umar duka ya zano kace a kai ba haka ba kana iya yin waqafi kace a waqafin nan da kai kurum dangin ma'ayyaka kadai za a ringa ba ma wannan abu ko shi ma sadaka ce za a dauka dukkan su duk abin da aka samu na daga wannan dukiya abin da aka juya ko amfanin da aka samu za a meka musu wannan fa gashi na wannan ko bayan ranka jikokin su haka za a yi ta ba su haila masha Allah kuma zan mu iya fahimta lalle waqafin shi wanda aka dora shi ya kula da yawanin waqafin yana iyawa ya ci wani abu da kagare gare shi idan wanda yi waqafin ya bada dama kamar yanda Umar ya bada dama yake cewa babu laifi ga wanda yake jibinta al'amarin wannan gona wannan kasar ta Khaibar ya ci daga cikin abu daga tiyaci daga cikin amfanin da aka samu amma dai ya kasance bil ma'ruf ba tare da ba huce gona da iri ba kuma haka ya halatta mutun ya baiwa wanda yake tare da shi ya taimaka mai kamar yanda Umar ya wannan ya bayyana a cikin sharuɗukan shi na wanda yi waqafi kai ma kuma kana iya sanyawa a ina so a cikin wannan waqafin ya kasance ana hudda wane da wane kaza kaso kaza a cikin waqafin duka wannan shi ma abinda aka bashi sadaka ce Allahu ta'ala alam kuma idan muka fahimci idan muka leka hadisin zan mu gani lalle yana nuna mana fadalar sadaka wanda take mai gudana kasancewar ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawarar shi ko manzo Allah ba ya bashi shawara ba sai shawara wadda ta yi fadala wadda zai ta yi amhwanuwa gare shi game da kuma al'ummar shi saboda manzo Allah ba a taɓa bashi ba zabi ba sai ya zabi mafi alheri mafi saukin al'amari kuma mafi alheri game da al'ummar shi shine nan yake nuna mana lalle fadalar yin waqafi tunda mi Umar ya tambaye shi ina neman shawara akan wannan al'amarin da na samu yake ce mai to abinda nake gani ya kai Umar ka sanya shi waqafi a ringa maka sadaka da duk abinda aka samu kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu fadalar mushawara shawartar waɗanda suke ahlul ilimi wanda suke da masaniya akan al'amari lokacin su kun gani babu wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masaniya akan abin da ya dace ga wannan dukiya haka a wannan rayuwar tamu ta yau da gobe yana da kyau idan mutum idan zaka yi wani al'amari ka shawarci waɗanda suke da masaniya akan al'amarin in abin da ya shafi harkar duniya ne ka shawarci waɗanda suka san ina duniya ta sa gaba wannan yana da kyau ai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa shawiruhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah duk ya tukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba a bashi dama ba a ce kurmu abin da yazo maka akai qad'an kurmu ka yanke ka shiga al'amarinka aka ce a ka tahi ka shawarce su wa'annan sahabban naka idan kuka yanke al'amari kuma he ka dogara da Allah wannan shine abinda shari'a take karantar da mu kuma wannan hadisin idan muka leka yana mana bayani akan fadalar kyautatawa kun gani abin da yace a kyautatawa fakirai da makusantan shi haka ake so idan mutum idan yayi ya kasance wa'annan fakiran makusanta wanda suke tare da kai ɗan dangin uwa ɗan dangin uba ya kasance su ne na harko wanda za su fara morar wannan dukiya akan wani wanda yake nisa ai kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani ne ibda bi man ta'ulu ko ka fara da wanda kake ciyesuwa wa'anda suke wannan wanda suke cikin gidanka wa'annan ma'aifan al-usul da al-hawashi wannan su ne wanda suke da haƙi akan ka in ka fara da su ka huce da su sannan sai a fara neman nesa haka koda mai bada zakka ya fara da wanda suke hannun shi na dama da wanda suke hannun shi na hagu to idan an bincika an rasa sai a dawo kuma a ringa tunanin masallaci da sauran al'amurka wannan shine abin da shari'a take karantarwa kalkashin hadisin nake ce muku wancan satin da kwai mas'ala wanda aka dan samu sabani tsakanin malamai shin wannan waqafin abu ne wanda ka bara shi fi sabilillah ai Umar a cikin hadisin yana bayani ghaira annahu la yubahu ko bai yuwa ne a sayar da wannan waqafin wala yuhabu wala yuras ba a kyauta da shi ko ba a cin gada da shi to wannan kan wannan al'amarin sai aka samu sabani tsakanin jamhur da mazhabin Imam Abu Hanifa Abu Hanifa ya tafi akan a'a ai in dai waqafi ne wanda ya amshi sunan waqafi ana iya sayar da shi ya tafi akan ana iya sayar da shi kuma ya kawo hujjojin shi wanda suke muqni'a akan haka shi ya yarda da kan haka duk da kasancewar da kai daga cikin almajiran shi Abu Yusuf yake bayani yake cewa wallahi ni na sani akan wannan fatawar da shi Abu Hanifa yayi akan lalle waqafi ana iya sayar da shi da ya ci karo ya samu hadisi Abdullah ibn Umar yace wallahi da bai yi fatawa akan haka ba wannan shi ke nuna mana irin me kauyen su irin yin abu dan Allah da suke yi ba komai bane ba dan kasancewa bai samu ba hadisi ba daga Abdullah ibn Umar ba sai ya kasance yayi isti'malin ra'ayin shi sai yake gani a'a yo ai waqafi ne kuma wannan waqafin ana iya saida shi in aka saida ana iya sayan maka wani abu wanda yayi wannan shi ma a maka waqafin shi to su kuma suke ganin a'a tunda mun samu wannan hadisi kamar yanda su Imam Abu Imam Malik da Imam Shafi da Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce akan lalle waqafi haramun ne a sayar da shi sai kawo hujja da wannan hadisin na Abdullah Umar bin Al-Khattab ghaira annahu la yubau wala yurasu wala yuhabu shine wannan yake cewa Imam Malik da Imam Shafi suke bayani akan a'a yo ai wannan al'amarin in muka tsaya akan wannan hadisin kadai ya ishe mu kawo hujja lalle la yubau asaluha ba a sai da asalin waqafi duk da kasancewar Imam Ahmad bin Hanbal ya tahi akan wata hada wadda take matsakiya matsakaiciya yake cewa lalle bi halatta ba a sai da wannan waqafin ba ko bi halatta ba a canza shi da wani abu wanda yake koma bayan shi ka ba da gona a baka gida duka wannan bi halatta ba yake cewa amma dai idan ya kasance amfanin shi ya kare an zo an yi amfani da shi tsawon shekara 10 tsawon shekara 20 ya lalace amfanin shi ya wuce yace to a wannan halin bai yiwa ne ana iyawa a sayar da shi a canza shi da abin da yayi kina wannan kidan ya tafi akan wannan ko mazhabi mazhabin imam Ahmad bin Hanbal akan idan ya kasance da kwai larura to ana iyawa a sayar da wannan waqafin ana iyawa a sayar da shi idan ya kasance ya lalace ko amfanin shi ya kare ko system din da ake amfani da shi ya kare yanzu me za a yi maimakon a ajiye wa mutum shikenan ladan shi ya kare sai a ce to waye zai saye shi a gonjo a sida shi a nemi wani abu a sake mai wakafin shi kuma ladan ya ci gaba da kaime yana wannan shine mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kuma hada ce wanda take mai kyau hada ce wanda take da rinjaye idan ya kasance wannan wakafin da aka yi ya lalace misali gida ne aka yi sai ya rushe wannan gidan ana iyawa a ce to gidan na ame balar tunda yanzu ya koma tsakar gari a sida shi tunda babu halin da za a iya gida shi kenan a saida shi a tafi wani wuri a sayen mai wani gida yanda za a samu daidai wa daidai kudin yanda dai abin zai ci gaba mashi in zata ci gaba da turne ladan yana kaiwa wannan bawa Allah wanda yi wannan waqafin kuma ya kawo hujja da hadisin wancan satin mun yi bayani akan abin da ya faru lokacin Umar yake cewa da kai baitul mal a nan garin Sham wanda ya lalace ko barayi suke harami a lokacin nan Umar yace aninqul masjid alladhi bitamarin waj'al baitul mal fi qiblatil masjid yake bayani yake cewa wannan masallaci wanda yake nan wuraren dabinannuka a dauke shi a kai shi gaban a kai shi bayan gaban bayan baitul mal in ya kasance a gaban shi saboda idan da masallaci kullun ana kai kawo idan kuma ana kai kawo to shigo barawo ya tsane kai kawo shi ne yake cewa to abinda to kun gani lokacin masu Umar ne ana samun fa baitul malin kasa fa ana dirawa ana sace to yana ka wannan lokacin to shi ne dan Umar yake cewa ai kun ga ai masallaci ai abu ne wanda aka yi waqafin shi aka bada shi fi sabilillahi to Umar sai yace to ai saboda maslaha wannan masallacin a dauke shi a maida shi gaban bai a maida shi bayan baitul mal ya kasance a gaban masallacin kenan ga masallaci a gaban baitul mal mutane suna kai kawo ana ganin abin da ake kenan barawo an kare da shi kenan saboda maslaha dalilin sha Ahmad bin Hanbal ya kawo hujja akan lalle idan manfa'a idan amfani ya kare ko ana so a canza ko saboda wata maslaha ana iya dauke wannan waqafin a canza shi da wani abu ko kuma a gusar da shi daga wannan wurin da yake a maida shi wani wuri duka ya halatta amma dai fada mafi rinjaye shine baya yiwa a sai da waqafi baya yiwa a yi kyauta da shi baya yiwa kuma a gade shi kamar yanzu misali ma'aji ne ya rasu yayi waqafi kurmi yara su rikice su ce a'a ai wannan waqafin da aka yi ai su a cikin dukiyarsu ne to wannan wajibi ne ga waliyul amr alqani ko kuma hakimi ya huto ya nuna musu takarda lalle ma'ahinku wannan al'amarin da ya bada shi ne da shaidu gashi na an yi waqafi kenan bukku da inci akan wannan dukiya in ina za a kai haramun ne ga diyan nan a ba su damar su amshi wannan dukiya wannan ubansu yayi wa kanshi wannan yi wa kanshi ne yayi duk abin da ya bar muku wannan naku ne amma dai wannan yayi wa kanshi ko ruwa mai asiri ku bar shi shi ma ya mora saboda duk abin da bawa yau aka ce a amshiranka wannan dukiyar ta huta daga zimmarka ta koma zimmar magada yanzu magada su suke da haƙƙi akan ta kai baka da haƙƙi akan ta hatta da wasiyyar da za ka yi wasiyya daga ta ƙetara ɗaya cikin uku a cikin abin da ka rubuta daga cikin wannan dukiyar magada suna iya cewa a'a wannan al'amarin fa mu ko da mun bari wa kanmu muka ma sadaka ba shi bane ba wani abun ban mamaki muna ta hayaniya muna ta nema wannan yaran da suke gida tila sai mun tara musu kasu sha wahala kasu kaza wallahi daga an cewa na ya rasu abun ban mamaki wasiyyar da ka rubuta in ta kasance ta dora akan sulusi to wannan abun da zai yarda su bada akan sulusi ladan ba naka bane ba sai dai idan sun ce a'a mun yi wa ma'ahinmu fi sabilillahi su ladan zai kai ba kai kuma ka kashe kanka shekara da shekaru kana neman ka tara kana neman ka bar musu wallahi dan haka mu yi kokari mu yi wa kanmu abinda muka yi a wannan rayuwar tamu kamun karshen lumfashin mu wannan shine rabon mu sai abinda muka bar musu in sun ga dama sun mana in kuma bus ga dama ba suka bigi gaban su to wannan kuma al'amari nasu mu dai bawo abinda zamu ce sai dai kurma Allah dai ya kara gafarta mana sai hadisi na gaba hadisi na mun san bana 300 le ka mana hadisin Umar radiyallahu anhu shi kuma wannan hadisin mun kaura daga abin da yake bayani akan waqafi mun koma akan abin da yake bayani akan kyauta alhiba kyauta ita kuma kyauta ita ce wannan dai mutun yayi wa mutun dai karo hadiya mutlaka kurum dan ko ina da alaka da kai ko kuma nayi wannan kurum in dauka ko kai wani abun bajinta in dauka in meka maka shine dukkan su kalmomi ne wanda suke da alaka da junan su da kai alhiba da kai as-sadaqa da kai al-atiya bayan al-atiya da kai hibatu dain da kai hibatu thawab duka wannan abubuwa ne wanda suke da alaka da junan su da kai kado an fuwa zo ne da kai abinda to sai ba lokacin ya ba mu dama mu shiga cikin babun ba aya amince to Allah kai mu sati na sama kenan in muka zo sati na sama sai mu tashi a kan hadisin da yake mana bayani akan hiba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya sanya wannan zaman da muka yi zama ne wanda zan mutum muriye shi gobe kiyama Allah ya ruha mana asiri ya biya mana dukkan bukatun mu duniya da lahira abinda mu ma iya ba kuma Allah iya mana iyaye da ƴan uwa da amanna arziki da abokai wanda suke kwance a gida ko gadan likita Allah ya ba su lafiya Allah sanya kafara ce wanda suka rigaye mu gidan gaskiya daga iyaye da kakannu da ƴan uwa da amanna arziki Allah ya rahamshe su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makoman su Allah ya mana kyakkyawan guzuri lokacin da zamu tara dasu Allah taimake mu duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.